sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sinta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Aka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba 20 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ana tuhumar wasu jami'an tsaron kasar da yi wa wani wanda suka tsare suke tsare da shi yankan rago a jihar Sokoto. Duk da yake hukumar tsaro ta karyata batun. I'm going to say that labaran wasanni daga Ghana, amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin jiya Talata ya ce a shirye Russia take ta taimaka a rika jigilar hatsin kasar Ukraine daga gabar tekun Bahar Aswad. To amma yana son su kuma kasashen yamma su dage takunkumin da suka dakaba kan jigilar hatsin Russia zuwa kasashen waje. Putin ya yi wannan maganar ce a Iran bayan ganawa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan bukatar a koma jigilar kaya daga Ukraine. Mamaye Ukraine da Russia ta yi ta kawo tangarda ga cinikayyar Ukraine kuma ganin yadda ake samun matsala wajen samar da abinci a duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta tsuma baki wajen neman a kawo ƙarshen katse jigilar. Farhan Haq, mataimakin mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya gaya ma manema labarai jiya Talata cewa Guterres na da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma yarjejeniya. Ya ƙara da cewa Guterres ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan wannan tattaunawa da ake kan yi. Majalisar Dokokin Sri Lanka ta zabi mutumin da ya yi Prime Minister har sau shida, wato Ranil Wickremesinghe, a matsayin sabon shugaban wannan kasa mai fama da rigingimu a yau dinnan Laraba. Wickremesinghe, ɗan shekaru 73, ya samu ƙuri'u 134 a majalisar mai mambobi 225 a zaben da aka yi cikin sirri. Inda shi kuma Dallas Alafaruma, wani tsohon ɗan jarida wanda ya rike ma'aikatun gwamnati da dama kasancewarsa ɗan jam'iyyar SLPP mai mulki, ya samu ƙuri'u 82. Anura Dissinayake, shugaban jam'iyyar JVP mai sassaucin ra'ayi, ya samu ƙuri'u 3 kawai. An yi wannan zaben ne mako guda bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga Sri Lankar yayin da ake wata gawurtacciyar zanga-zanga. Wadda a wasu lokutan ta rikide zuwa tashin hankali sanadiyar wata da watannin da aka shafi ana fama da matsalar tattalin arziki ta yadda har ta kasa shigo da abinci man fetur da magunguna saboda rashin wadataccen kudin ajiya a waje. Tafiyar tasa da kuma murabus din da yi na nufin kenan mulkin Sri Lanka da ingidan suka shafi shekaru goma suna yi ya zo ƙarshe. Yan Republican sun zaɓi wani magoyin bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin ɗan takararsu na gwamnan jihar Maryland ta gabashin ƙasar. Ɗan majalisar dokokin jihar ta Maryland Dan Cox ya ci zaɓen fidda ɗan takarar na jiya Talata da gagarumin rinjaye, inda ya bayar da wajejiyar tazara ma na biye da shi Kelly Sous, wanda ya taɓa zama jami'i a gwamnatin gwamna mai barin gado Larry Hogan na Republican. Yana ɗaya daga cikin 'yan takara da dama da suka samu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar, waɗanda kuma ke goyon bayan ikirarin nasa na cewa Joe Biden na Democrat ya kayar da shi ne saboda magudin da aka yi. Cox ya halarci gangamin da Trump ya shirya mai lakabin a hana satar ƙuri'ar ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 gabanin harin da aka kai kan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol. Da zumar hana tabbatar da nasara ga Biden a hukumance, sannan ya kira mataimakin shugaban ƙasa na lokacin wato Mike Pence mace amana kafin daga baya ya janye saƙon na Twitter ya kuma roƙi gafara. A ƙarshe ƴan kwana-kwana wajen 500 da na'urorin kashe gobara sama da 100 aka tura don yaƙar wata babbar gobarar daji wadda ke barazana ga wurare da dama da ke gefen tsaunukan da ke kewayen birnin Atas babban birnin ƙasar Girka. Tun jiya Talata gobarar ta barke ganga da tsaunin Penteli wanda ke a tazarar kilomita 26 arewa da babban birnin ƙasar ta Girka. Hukumomi sun ce sun kwashe mutane akalla 600 daga unguwanni da dama a matsayin kandagarki, sannan sun rufe hanyar da ke zuwa kewayen tsaunin Penteli. Wani tsananin zafi da aka yi barama ya haddasa wata gobarar daji wadda ta lalata dubban kadada na kurmi da na daji a fadin ƙasar ta Girka. Dan majalisar dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska, uwar gidan shugaban Ukraine, wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. Gabanin jawabin da Zelenska za ta yi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za ta yi magana ne a madadin uwaye da sauran matan ƙasar Ukraine. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kira ga dukkanin 'yan majalisar wakilai da ta dattawa da su hallara. Tana mai cewa abu ne mai muhimmanci a ji kai tsaye daga bakin Zelenska.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana tuhumar wasu jami'an tsaron kasar da yi wa wani dan shekaru 45 wanda suke tsare da shi yankan rago a jihar Sokoto, duk da yake hukumar tsaro ta karyata batun. A Najeriya dai rayukan 'yan kasar na ci gaba da salwanta ta hanyoyi daban-daban kamar harin 'yan bindiga ko hadarin mota ko makamantansu. Wakilin murya Amurka a Sokoto Muhammadu Nasir da ya bi diddigin lamarin ya aiko mana da ƙarin bayani.
An jima ana zargin jami'an tsaron Najeriya da wuce gona da iri musamman wajen bincike da kuma tsare waɗanda ake tuhuma da aikata laifi idan suka fada hannunsu. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, jami'an tsaron 'yan ƙasa ne ake tuhuma da yawa wani ɗan shekara 45 mai suna Nasiru Ahmad yankan rago lokacin da yake tsare a ofishinsu a garin Gongono na ƙaramar hukumar mulki ta Tangaza. Dan uwan mamacin Muktar Ahmad ya ce wata matsala ce ta faru tsakaninsa da wata mata bayan an kama shi aka hannunta shi ga ofishin na jami'an hukumar ta Civil Defense ranar Lahadi da Marici.
Safiya ta yi rane ta nan muna jiran mu zo mu ji ya ake ciki, sai muka gamo da mota an kai gawa ta an aje wasu ka ce wai ya yanke kai ne. To shi ne muka biyo su nan mu ji labari ya aka yi, muka zauna da su muka tambaye su ya aka yanke kai ne. Lokacin da kun ka caje shi kun gona muka mi gari suka ce muka ce to da yayin ya kashe kai ne, suka ce wai ba sani ba. Muka ce to ina jinin da yayin ya cikin ɗakin ne kai ne, suka ce muna ba jini wai an wanke.
Ita kuwa hukumar ta ce mutumin dama yana da taɓin hankali kuma ya saba kashe wani mutum, ko yanzu rigimar da ta kawo shi ofishinsu ita ce ya sassare wata mata. A cewar kwamandan hukumar ta Civil Defense a Sokoto Muhammad Salih Dada.
Kafin nan kuma akwai wata rana da sojoji suna operation suka ba mu wani safekeeping wani suspect da aka yi charging ɗinsa aka ga yana da wuka, aka cire wukan na aka ɓoye ta cikin drawer na office. Tsautsayi dai ya zo ya shiga tsakani shi suspect ɗin da aka kawo shi mara mai taɓa hankali da ya ga wannan wuka wajen nan ya hange ta dai aka yi dai ya dai ga wuka dai. Wajen karfe 2 zuwa 3 na gari wala dauki wukan nan ya yanka kansa. To abin da ya faru kenan wana shi kansa hakimi da chairman na local government da sun san da haka.
Na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar mulkin Tangaza Isa Salihu Bashar wanda ya shaida min cewa bayan nan matsala ta faru amma an yi masa bayani.
Na ji na samu su yaran civilian da suke wannan wurin wanda abin faru lokacin suna nan. Na ɗan yi magana da su. Na kuma je na ga shi ogana su dai mun yi magana yadda za a rufe shi a ga yanda abubuwan suke kuma yanda abubuwan za su kasance a samu maslaha ga wannan abu, tunda abin da kowa ya ce su sun tace yake kansa, wasu kuma suna ga a'a su suka yake shi ba zo ne ga sunan kala-kala gaskiya dole, amma dai su yanzu ma'aikata jami'an tsaro su suke da haƙƙi su bincika su ga yanda abin nan yake.
Ba a yi jana'izarsa ba?
A yi jana'izarsa.
Yan uwan mamacin dai suna mamakin yadda mamacin zai kashe kansa domin da hankalinsa.
Dai muka ga abin mu ba za mu ɗauka wani yawo da hankali ba, shi ne muke neman taimako ga dukkan dai mutanen Najeriya da Allah ya sa mun hannu a yi mana kare jin ɗan uwanmu.
Shi kuwa shugaban ƙaramar hukumar ya ce bincike ne kawai zai gano gaskiyar lamarin.
Ba a hana mutum cakile ne, na kyansa ko wani abu ga abin da ya faru, amma dai wani abu ne mai ya rikitarwa irin wannan na mutum a kare shi kuma a tsaya yake kansa inda cika maka cikin sauka ne yayin ko a jirgin sa to wannan wani abu ne
an dai sha zargin jami'an tsaron Najeriya da cin zarafin jama'a abinda wani lokaci har yakan kai ga yin kisa kamar yadda ya sha faruwa a sassan kasar daban-daban Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla a ga da Muhammad Nasir da wannan rahoton to kungiyar kasashen dake sararin Sahara wato Censad da ta kunshi kasashe 25 don haɓaka tattalin arzikin kasashen na cikin matsalar rashin kudin tallafawa mambobinta tsohon Prime Minister Niger Brigid Rafini ya ce rasuwar kanar Muammar Gaddafi ta kawo cikas sosai ga harkokin kungiyar saboda a lokacin da yake da rai yana tallafawa kungiyar sosai wakilin muryar Amurka dake birnin Kwanni Haruna Mamuna Bako ya aika mana da wannan rahoton.
A ranar 4 ga watan Fabrairu shekara ta 1998 ne a wani taron da ya hada shugabannin kasashen da ke yankin sararin Sahara a Tripoli a kasar Libya suka kirkiro da kungiyar hadin kan waɗannan kasashen da a yau suka kai akalla 25 da ke kumshe da sama mutane miliyan 600 manufar girka wannan kungiyar shine samun tsaro a cikin kasashen membobinta mai daurewa da ma haɓaka tattalin arzikin su koda yake a cewar shugaban wannan kungiyar cewa da tsohon Prime Minister Jamhuriyar Niger Brigid Rafini da ya zama gatakaranta tun watan Disamba shekara ta 2021 kungiyar ta Censad na fama da matsalolin shigar kudade tun lokacin rasuwar kanal Muammar Gaddafi kudaden shiga na kungiyar kasashen Censad na samuwa ne ta hanyar karo-karo na mambobinta kawai kuma kun san cewa a lokacin da Muammar Gaddafi ke raye kasar Libya ce ke da tsaki domin dawamar da rayuwar kungiyar domin ita ce ke bada kudaden ayyukan kungiyar amma watakila kun sani cewa duk lokacin rasuwar kanal Gaddafi kungiyar na cikin matsalolin gaske
daya daga cikin ababen da ke daukar hankalin kasashen yankin Sahara a baya-bayan nan shine tsaro wannan shi yasa magatakaran kungiyar ta kasashen da ke sabbin Sahara cewa za su amfani da kan shibka itace daga Dakar na kasar Senegal zuwa Djibouti na tsawon kilomita 8000 don yaki da canjin yanayi da gurgusuwar hamada don samarwa matasan yankin ayyuka don hana su zaman banza ko neman tsallakawa zuwa Turai ana mutuwa a hamada ko a ruwa ko fadawa tarkon yan yakin jihadi da suka mamaye yankin
A cikin wannan tenuwar goda yake gajeruwa ce muna da manufa kyakkyawa ga matasa da ma al'ummin wannan yanki domin kun ga wada matasa suke cikin matsaloli da neman samun duniya da gaggawa abinda ke shefa ta cikin hatsarin safara kala-kala abinda ya sani tunanin yaya za mu rike matasan waɗannan kasashen a gidajensu to ina nan ina shirya takardu domin amfani da ayyukan shirka itatuwa na tsawon kilomita 8000 daga Dakar na Senegal zuwa Djibouti domin mu samar musu ayyukan yi da hana su bin yan bindiga masu da'awar jihadi da ma bunƙasa wannan ƙasashen.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Haruna Mamman Bako. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Afirka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga Najeriya akan zaben gwamna a jihar Osun wanda Hassan Umar Tambuwal ya hada mana.
A ranar Asabar da ta gabata ne aka yi zaben gwamna a jihar Osun a yayin da yan jam'iyyar APC ke cewa zaben abin takeici ne su ko yan jam'iyyar PDP suka ce Allah ne ya ba su mulki
sunana Muhammad Bashir Hussein tsohon mai ba gwamnan jihar Osun shawara akan abin da shafi baki mazauna jihar Osun wato tsohon gwamna kuma ministan cikin gida a yau engineer Abdurrauf Aregbesola to akwai takeici da kuma bakin ciki don gaskiya babu dan APC da zai ce wannan zabe yayi masa dadi dan muna siyasa ba za mu ki gaskiya ba tun kamar sati biyu da zabe zuwa sati daya wasu take-take da muke gani na al'umma gari ya sa mu mun so makaraya amma sama kuma manyan mu da muke gayawa a matakin jaha su suna ganin cewa abin yana da wuya ba haka bane
to ana ka gani me ya kawo muku faduwa a wannan zaben gwamnati na jihar Osun
babban dai abin da ya jawo mana faduwa a wannan zaben jiha jihar Oshun shine rikicin cikin gida da yake ci yake cinyewa tsakanin mai girma tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu da tsohon gwamna ko ministan cikin gida mai girma Abdurrauf Aregbesola da kuma gwamna mai ci a yanzu mai girma gwamna Isaka Oyetola wanda yake ci yake cinyewa da can abinda mu muke gani rikici ne ko sabani ne tsakanin gwamna mai ci yanzu da tsohon gwamna shi minista kenan to muna sa idan cewa wanda yake ubangidansu tsohon gwamnan Lagos Senator Bola Ahmed Tinubu cewa yaransa ne duka biyu kowanne cikin su ya tsawatawa zai mai da kubansa to amma muka ga yake tsawatawa to sai daga baya muka gano cewa shi ma kanshi yana da ra'ayin wannan rikici kuma ganin cewa gwamna mai ci yanzu a jihar Oshun jininsa ne muna zargin cewa yana marawa gwamna dangane da wasu wulakanci da mai da mutun saniyar ware da yake wa tsohon gwamna ko minista a yau Abdurrauf Aregbesola
ku da yake kusa ne a wannan jam'iyya ta APC kuma kun taba shiga cikin gwamnati waɗanne matakai ne kuka dauka ko kuka bi domin ganin cewa an sasanta wannan rikici
akwai matakai da muka dauka mun zauna da shi gwamna wanda akwai na takwarana da ake kira Engineer Bashir da ni muna ganin cewa muna daga cikin dai al'umma musulmai da suka taba rike mukami a karkashin jagorancin mulkin Abdurrauf Aregbesola farko dai muna ganin kamar alamun cewa shi wannan gwamnan zai saurare mu mun zo wajen shi mun karanto masa sai ya ce shi bai da matsala zo wajen shi gwamna Abdurrauf mun karanto masa wannan matsala shi ma ya ce bai da matsala to akwai abubuwa da mu muka fahimta a gaskiya shine cewa shi tsohon gwamna Abdurrauf bai mai da wannan fada bakin komai ba domin bana man cewa hadakar kungiyar musulmai na jihar Oshun bayan so kashe mulki suka bashi sarautar wazirin al'umma musulmi dake jihar Oshun baki daya da suka je suka kai masa takardar amsa wannan sarauta da za su bashi sai yace to naye da na karba amma ku je ku isko gwamna na shi zai ba ku date dan ina son ya zama to shine babban bako a wannan rana na nadin sarautar suka zo suka samu gwamna shi wannan Oyetola kenan ya ba su date da kanshi amma sai ana igobe za a yi nadin sarautar ta tafi ce ejeje umra wanda abin nan ya daure mana kai muna ta mamaki amma da aka zo ranar nadin sarautar shi Abdurrauf a cikin jawabinsa ya nuna cewa kada mutane su la'akari da rashin halartar gwamna wo yace abai da laifi yace ya gaya mun kuma har ya bani kuɗi makudai wanda billahi lazi wallahi kai dai ne dan a samu zaman lafiya amma mun san kokon da labi bashi ba kuma mun yi imani bai goyi da bayan wannan sarautar da za a bayi ba shi sai ya tafi
muna jin mutanen jihar Osun suke hadda yan arewa mazauna nan suna cewa rashin kula musu da shi gwamna mai ci Oyetola yake nuna ma jama'a shi ya ƙara kawo musu faduwa
in sun ce haka suna da gaskiya yau shekara hudu kenan kawo yanzu da nake maka magana gwamna bai taba tunanin ya kawo al'umma ziyara ba kai lokacin ma da yake neman yakin zabe 2018 da aka san cewa dan takara shike neman al'umma sarakunan nan sun zauna gidan mai martaba sarkin Hassan Oshogo wanda kuma shine shugaban sarakunan jihar Oshun sama da awa shida suna jiran sa akan zai zo bai zo ba kuma sun yi irin wannan zama daya bayan daya wanda ni zan ke tabbatarwa zai kai su hudu na biyar shine suka kama kafa kuma da sarkin garin sa mai martaba sarkin Raguji na Yarbawa akan cewa dan takara gwamna magana cewa suna son ganin shi ya shanya su ha aji hudu shi sarkin nashi yayi musu alƙawari wata rana ranar juma'a suka je suka karu zama bai je ba
sunana Muhammad Musa Ilwa PDP nake yi Lema
ana ka gani me ya baku nasara a wannan zaben gwamnatin jihar Osun
na daya Allah ne ba mu nasara kuma abin da ya same mu a wancan karan shine su ma ya same su wancan karan mun samu baraka tsakanin mu su ma suka samu sa'a kan mu wannan kuma barakar su ita ne ta ba mu sa'a bacin Allah ya ba mu sa'a kuma da kuma mutanen gari sun riga sun gaji da zubda jini da ake a Najeriya gaba daya saboda zama lafiya ya fi komai kira daga cikin na daya abin da ya Allah ya sa muka samu wannan nasara tukun na farko
amma wasu na ganin cewa kun dan bada nagoro a ranar zabe me za ka ce
bada nagoro da ake cewa an bayar eh wanda ya ga an ba wani ya ansa bai yi magana ba wannan shi ma munafiki ne mu kuma ko fushika mu ba kowa ba Allah ne dai ikon sa da mutanen gari sun riga sun gaje da su
suna cewa ba don barakar da ke tsakanin tsohon gwamna Rabu Aregbesola da kuma gwamna mai ci yanzu Oyetola ta faru ba ba za ku ci zabe ba
ba wannan tunda mu ba mu nema wurin mutum ba wurin Allah muka nema kuma Allah ya ba mu nasara da kuma lokacin da muka yi mulki din nan ba wata jami'a da za ta yi abin da muka yi musamman mai girma tsohon gwamna Olaguzo Oyetola ya taimaka mana kuma yan mutum ne mai san baki musamman Hausawa wannan yake muka yi rugudu da shi Hausa muke tare da shi bai yadda mu yarbanci tare da shi ya ba mu kujerun muka ya ba kirga a lokacin mulkin sa kuma cikin mu an nada mu a mukamai iri iri
wasu na cewa kuma yan cikin jam'iyyar APC sun yi angulu da kan zabo suka zabe ku domin fashi haushi shi yasa kuka lashe wannan zaben gwamna
mu ba mu gansu ba mu dai mun yi zabe ne tsakanin mu da Allah mu ba mu ba kowa ko sisi ba jama'a ne suke san mu saboda sun riga sun gaje da su
sunana Yahaya Usman ni ne jagora na NNPP bangaren Arewa community a nan jihar Osun gaskiya ba mu ci zabe ba na farko dai tukunna dama shi mai gida sai da inuna mana tun Abuja cewa dan takarar mu ma ya janye lokaci bai ba tukunna na gwamna na dai kenan na biyu kuma to ko mu akwai rigingimu da muka yi na bangaren yan Arewa da kuma shi ciyaman na wannan party din a nan tafiyar ta mu gaskiya bata daidaita sosai ba saboda suna ganin su ba sa so a shigo da kungiya a cikin jama'iyyar su sai dai kawai a ce NPP sak wanda yake mu kuma ba yadda zamu mu ce mun manta ba zamu kwankwasiya ba ko ko wani abin yazo igifta mana mu ce mun manta da wannan dan taliki
kana ganin wannan yana cikin abin da yasa ba ku ci zaben gwamna ba a nan jihar Osun
dama ba mu shirya ba kuma gwamnan mun nan ma namu ko wata dai ma bai kai ba a cikin duk wannan shirin neman zaben da sauran su takarar gaba daya ko wata dai bai bar da fitowa ba a san shi ba
to kamar ita jam'iyyar PDP anaka gani me yasa ta samu nasara ta ci gwamna a jihar Osun
gaskiya akwai jami'u da dama wanda suke amfani da kudi amma jami'a irin tamu kwandala ba mu kashe ba
kana nufin a ranar zabe akai amfani da kudi don aka da kuri'a
kuri'a ko wanda suke amfani da kudi
kai kaga wadannan sun kai amfani da kudi
kaga wanda suke amfani da kudi mu dai saboda mu abu muka yi akan akida
kamar nawa kaga an ba masu kada kuri'a
kai akwai masu ma 2500 akwai yan goma ma an yi amfani da kudi tabbas
sunana Garba Ado
kai agent a lokacin zaben gwamna na nan jihar Osun
haka gaskiya ne
akwai zargin cewa an yi amfani da kudi a wajen zabe a rumfar da kai wato wakilin zabe ko kuma in ce agent kaga an yi amfani da kudi
to ni gaskiya ni ban gane ba ka san shi da man mutum aka kada shi ya dinga korafa kenan ni ban gane ba
jami'a ku ta PDP ba ta yi amfani da kudi ba
a'a ba mu yi amfani da kudi ba da man can ai duk inda muke zuwa campaign suna ganin jama'a suna maganar cewa ai ba abin da zamu kuma ko 2018 ai mu muka kai aka yi mana amfani da karfin gwamnati
aka ga an fitar da korafa ko ana amfani da shi
ba dai wajen mu ne ban ga an yi amfani da fadda na saya ne ban gane ba gaskiya jama'a sun fito sun zaba abin da suke ra'ayi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambuwal masu sauraro yanzu kuma bari mu shakata da wannan To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Klabun din Hazakel Ten ladies na cikin jerin sunayen klubin din ɗan mata guda uku da aka zaba wa kyaututtukan CAF na shekara ta 2022. Tohuwar zakarar ta kasar Ghana ta kayatar ainin cikin shekarar kuma ta cancanci ta kasance cikin jerin ƙarshe na babbar kyautar. Azakes lady ta nuna fifiko nan cikin gida a cikin kakar shekara ta 2020-2021 inda ta lashe gasar Premier League ta mata da kofin FA. Haka kuma ta lashe gasar Wafo B sannan kuma ta yi na biyu a gasar cin kofin zakarun mata na CAF. Azakes ta kai wasan ƙarshe amma kungiyar Mamelodi Sundowns na Afrika ta Kudu ta lallasa ta. Ita ma din Mamelodi tana a cikin matakin ƙarshe na jerin klubin guda uku. AS FAR na kasar Morocco ce wacce ta zo a matsayi na uku ta kammala jerin sunaye. Daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana, Henry Chuma Santi, ya yi imani kungiyar Black Galaxies za ta samu shiga gasar ƙarshe na CHAN 2023. Kungiyar za ta fafata da kasar Benin a wasan share fage na gasar ta cin kofin CHAN ta shekara ta 2023 a ƙarshen mako a filin wasa na Cape Coast. Ghana za ta karbi bakuncin Benin a karawan farko kafin ta yi tattaki zuwa birnin Cotonou a karawa ta biyu cikin ɗan kwanaki. Kungiyar dai ta yi ta buga wasanni na sada zumunta a matakin ƙasa da ƙasa yayin da suke shirin tinkarar babban kalubale. Ita dai kasar Ghana bata samu sukunin shiga gasar ƙarshe na CHAN ba har karo uku, kuma tana fatar dawowa gasar a baki yayin da za a gudanar da ita a kasar Algeria. Henry Chum Asanti yana da ƙwarin gwiwar cewar kungiyar ta shirya sosai kafin gasar. A cikin shekaru masu yawa kungiyar Black Stars din ɗan wasa na gida da yanzu ake kira Black Galaxies sun sha gwagwarmaya don samun cancantar shiga gasar ta CHAN. Sai dai mai yiwuwa a wannan karon za ta cimma burinta, in ji shi. Another Soho manager a Accra House of Oak W.O. Tando a matsayin mukaddashin coaching Edwana Stars in ji clubin. W.O. Tando ya koma kungiyar bayan ya yi murabus daga Accra House of Oak a watan jiya. Tando zai taimaka wa sabon coaching din clubin Pacos Fabian, wadda shi ma ya koma kungiyar bayan zamansa da kungiyar ɗan ƙasa da shekaru 17 na ƙasa, wato Black Starlet. Muna farin cikin bayyanar da Samuel Pacos Fabian a matsayin sabon kocinmu. Barka da dawowa jama'a Hinkuru, in ji clubin ɗin a cikin wata sanarwa. Pacos Fabian ne zai jagoranci clubin a kakar wasa ta shekara ta 2022-2023 yayin da club da ke da matsagani a Daman ke neman komawa mataki na gaba a gasar kwallon kafar kasar Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
An gaishe ka Radwan Abbas. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Tobinta Majalisar Dokokin Sri Lanka ta zaɓi Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Rasha za ta yadda a riƙa jigilar hatsi daga tekun Bahar Aswad na Ukraine. To amma sai ƙasashen yammacin duniya sun ɗage takunkumin hana jigilar hatsin Rasha zuwa ƙasashen waje. Sannan 'yan Majalisar Dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska, uwar gidan shugaban Ukraine, wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba sai ta yi gabatarwa. Sai kuma Daniel Brown ne ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma assalamu.